Sashen Hausa da Muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Asabar akan mitoci 19:31:60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da kuma Niya. Sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasin kasar Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkanku da warhaka. Baba Yakub makeri ne tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin. A cikin shirin mu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin a bari ya huce, amma da farko da labaran duniya. Ga cikakken labaran duniyar. Hukumomi a Amurka sun ce an kama wani mutumin da aka dade ana samun shi da aikata laifuka a jihar Florida a jiya Juma'a, kuma an same shi da aika akalla kunshi 13 masu dauke da abubuwar fashewa zuwa ga masu sukar lamili na gwamnatin na shugaban Amurka Donald Trump. Attorney General Jeff Sessions ya faɗa wa manema labarai cewa an caji Cesar Sayoc, mai shekaru 56 da haihuwa a Aventa da ke Florida, da laifuka guda 5 na tarayya, ciki har da aikewa da abubuwan fashewa ta barauniyar hanya da kuma yiwa gwamnati ko kuma jami'an gwamnati barazana. Ya kara da cewa Sayoc zai iya huskantar hukuncin dauri na tsawon shekaru 48 a gidan yari. An dai aike da bama-bamai ne zuwa ga tsohon shugaba Barack Obama da kuma wasu jigajigan jam'iyyar Democrat, ciki har da tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton da tsohon Attorney General da kuma wakilai na majalisa na jam'iyyar Democrat su biyu da tsohon babban jami'in hukumar leƙen asiri na Amurka John Brennan. Daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta FBI Christopher Wray ya faɗa a taron manema labarai cewa an samu hoton yatsu a kan kunshin da aka gano, lamarin da ya kai ga binciken Sayoc. Wata kafar yada labarai Amurka ta ce Salah bin Jamal Khashoggi, dan jaridan nan na Saudi Arabia da aka kashe shi a ofishin jakadancinta a Istanbul, ya iso a nan Amurka. Gwamnatin Saudiya ta haramta wa Salah mai dan kasa biyu na Amurka da kuma Saudi Arabia har sai farkon wannan mako da ta dage haramcin. Dage masa takunkumin tafiyar ya biyo bayan wasu hotuna ne wanda aka nuna yana gaisuwan hannu da Sarki Salman da kuma yarima mai jiran gado a ranar Talata. Labaran CNN ya faɗa a jiya Juma'a cewa ya iso a nan Amurka, amma dai ba a bayyana inda yake ba. Ma'aikatan harkokin wajen Amurka da sakataren harkokin wajen na Amurka Mike Pompeo sun nuna farin cikinsu akan dage wannan takunkumin tafiyar da aka yi masala. Pompeo dai ya kira ga hukumomin Saudiya su baiwa Salah Khashoggi damar ya bar kasar. A halin da ake ciki kuma, kamfanin dillancin labaran Turkiya yana cewa kasar Turkiya ta buƙaci Saudi Arabia ta miƙa mata mutane 18 waɗanda ta kama su dangane da kashe ɗan jaridan nan Khashoggi domin a yi musu shari'a a can Turkiya. Gwamnatin Trump ta ce tana nazarin yiwuwar fitar da wani sabon umarnin shugaban kasa da zai hana wasu masu neman mafaka da kuma bakin haure da suke ketarowa akan iyakar Amurka da Mexico damar shiga Amurka, yayin da ayarin bakin haure ke ci gaba da karasowa arewacin Amurka ta cikin Mexico. Rahotanni sun rawaito wani babban jami'in wannan gwamnati da ba a bayyana sunansa ba yana cewa hukumomi na nazarin hayoyi da gwamnati za ta fito da doka bisa ga tsaron kasa wanda za ta hana bakin haurin masu neman mafaka damar yin hakan. Ko da yake babu wani labari na wata shawara da aka dauka akan wannan batu, amma dai lauyoyin bakin haure sun faɗa wa Muryar Amurka cewa za su gaggauta kalubalantar wannan doka da zarar an zo da ita a kotu. Wasu rahotanni ma sun ce akwai yiwuwar a rufe kan iyakar kwata-kwata, amma kuma masu fashin baki suna ganin wannan mataki ba zai yiwu ba a siyasance ganin irin biliyoyin daloli da ake tarawa tsakanin Amurka da Mexico. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Jam'iyyun adawa a demokradiyyar jamhuriyar Congo da kansu ke rarrabe sun sanar a jiya Juma'a cewa sun yarda za su shiga zaben da za a yi a watan Disamba da suke kalubalanta kuma za su fitar da dan takara daya kafin ranar 15 ga watan Nuwamba. Yanzu ana sauran makonni 6 a yi wannan muhimmin zabe. Akwai alamar sake ganin tashin hankali da rigingimu a cikin wannan yanayi na yawan rikici a DR Congo yayin da kasar ke shirin shiga zabe wanda aka dade ana dagewa a ranar 23 ga watan Disamba. Yan adawa da kawunan su ke rarrabin sun kyautar zaton za su yi galaba a kan jam'iyya mai mulki karkashin dan takaranta Emmanuel Ramazani Shadari wanda yake samun goyon baya daga dadaddan shugaban kasar Joseph Kabila. Kabila yana shirin ajiye shugabancin kasar bayan ya ki yarda ya sauka daga karagar mulki a lokacin da wa'adinsa ya kare a cikin shekarar 2016. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma da la yanzu kuma ga shirin a bari ya huce.
Madalla Daula barka da dawowa zauren a bari ya huce.
To alheri barka ka dai ina fatan mun tashi cikin koshin lafiya.
Lafiya lau naji murya ta bude.
Murya ta
bude. Bafan da huce sanyi na kasaki.
Sanyi kam ya kwantar da ni. Ya yanzu ma to ga garin nan dai ko ina sanyi yau an tashi da ruwa ana ta ruwa.
Ai bafan baki nan
alheri gar
mun ta dariya ki da Ibrahim baka ce kin fito yin san.
Gaskiya kam ai garin nan naku sai a hankali abinda nake so in ce kenan ga sanyi ya shigo ga tsufa ya zo.
To farkar lafiya. To mun ji to Daula bari mu share fagen da mika gaisuwa fata alheri da barka haihuwa ga tsohon abokin aikin mu Abubakar Jinaidu domin karuwar aboki da aka samu kin san
SS. Oh madalla.
SS Samira ta haihu jiya.
Ta diya muka yi kenan.
Da taurayi kai.
Taurayi muka yi
ina muka ni.
Ina nufin jika muka samu.
Jika muka samu. Eh jika muka samu. To me dai gondai da angon mu suna nan cikin koshin lafiya.
To alhamdulillah Allah ya raya
amin amin sai mun zo shan kauri kenan ko
ake
cewa to Samira in Allah da muna nan zuwa shan kauri
shine kam
to muna kuma mika gaisuwa fata alheri da taya murna ga iyalan Thomas Danjuma da Rabaran Ado Kutili Paul Kudu wadanda za a daura auren ƴaƴansu Maureen Thomas Danjuma da kuma Alice Kudu yau kenan yau Asabar a majami'ar Ekwa ta Yutan a Jos Kwata ta yamma da Bauchi. Allah ya sa an yi adace kuma ba da zuri'a mai amfani.
To amin amin.
To Daula na ganki da jerin
akwai jerin gaishe-gaishe sunan ku. To gaisuwar mu na farko a yau ya fito ne daga Asma'u matar bashar kansula sojan Najeriya jirin daji jihar Kebbi inda suka ce salam fatan alheri ma'aikatan BOA Hausa dan Allah ku bani dama in miƙa sakon gaisuwa zuwa ga uwar gidan shugaban Najeriya Aisha Muhammadu Buhari da Maryam Umar Lawal dan Fulani da Fatima Wada Barikin Ladi da kuma Ruqayya Usman Fari Jebuwa Wall da Khadija Abubakar Sadiq tare da Sani Umar Naliliya mai makuku jihar Kebbi da kuma Umar Lawal dan Fulani da Baban Yusra Gusau tare da Rulwanu mai akwai Badinga da kuma sabon sarkin Sakaba Muhammad Ladar Allah sana faɗa wannan Sakaba dai a jere shine tare da Bala Muhammad Damban da Kininu Sani Nusari daga ƙarshe Nura Salim Rijau Radiologist ina fatan duk kun tashi cikin koshin lafiya.
To ni ma Daula ina da jerin gaishe-gaishe na wannan na farko da ya fito ne daga Ashiru Lawal na goma ruwan ɓaure. Yace ga dimbin gaisuwar a bari ya huce zuwa ga komandan rundunar ceton talakawan jihar Zamfara Saleto Kabir Garba Marafa da Lawal bin Hambali da kuma Umar Lawal dan Fulani sai kuma Nura Bello Daraja Kaset Gusau da Bayero Abdullahi dan Fulani da dukkanin al'ummar garin ruwan ɓaure karamar hukumar Gusau ta jihar Zamfara sai kuma gaisuwar fata alheri daga Yakubu Abdullahi Dambam. Yace yana mika gaisuwa ga Usman Umaru Musa Dambam da Alhaji Mustafa Shamado Dambam da Sale Shahada Dambam da Bala Muhammad Dambam da Husaini Abba Dambam da kuma Ibrahim Baba Umar Bisau. Sai gaisuwar fata alheri daga Isuhun
Dilan Faki.
To Isuhun
Dilan Faki. Isuhun Dilan Faki.
To gaisuwar fata alheri daga Isuhun Dilan Faki. Kin san Dilan Faki kenan.
Na san shi ai suna cikin masu sauraron mu kullum muna ganin sakonnin su kin san yau da gobe ne da listeners mail ta email duk su ne dai haka.
To gaisuwar fata alheri daga Isuhun Dilan Faki yace salama masu gabatar da shirin a bari ya huce dan Allah ku isa man da sakon gaisuwa ta zuwa ga Abdullahi Ariyalla Meratata Faki da Mustafa na Malam Rayyadu Lungun Aboki Faki da kuma Bala gidan Sharifai Faki da kuma Aminu gidan Sule Koko Titi Faki. Mawaƙe da Fatimi Jace Daula waka ta zo kan gaba kenan wa mai gyara danta.
To haka
ai yar gudi dinkin nan
haka uwa mai gyara yar suka bace ga wani kitso da aka mata ba
sai
ke kada kai ake yi
an da yar gudi uwa mai gyara danta.
To haka ne ai kin sa ita Fatimi Jar din ma ba daga baya ba kam ta iya waƙe uwa ta iya waƙe diya
haka ne
haka ne ƙara basira
duka.
to bari mu ci gaba da mika gaishe-gaishe mu dan an ce zaman lafiya yafi zama dan sarki
haka ne gaisuwa
kuma ba ta yawan
gaisuwa ta fi yawan fada
kwarai da gaske
wato izinin daula
to wannan takardar dake hannuna cewa sukai ku kuma in ce cewa yi ina yi wa filin a bari ya huce da daukacin ma'aikatan BOA fatan alheri da fatan Allah ya ci gaba da muku jagora a dukkan ayyukanku to amin mun gode sako ne daga mai sauraron ku a koda yaushe Sani mai lange-lange yalwa yawuri to malam Sani mun gode kwarai
to sai kuma gaisuwar fata alheri daga Garba bin Afan unguwar Jaji Fataskum kace ina gaida malam Isa Lariski unguwar Jaji da malam Aminu Saban Shago unguwar Jaji da sai kuma Abdullahi Mai Kifi unguwar Jaji da Garba DPO da malama Fatima da kuma Fatima Musa daga Barikin Ladi
in ki kula alheri wani abun mamaki ina sha'awar yanda masu sauraron mu suke yi suna da wani mika sakon gaisuwan hadin gwiwa wata kan saboda yanda suke son gidan radio din suna sauraron shirye-shiryen mu ya sa sun kulla zumunta a tsakanin su
kuma
ki ga sakonnin da suke aikawa suna gaishe da junan su kuma zaki ga daddai suna aiko gaisuwan su to wannan abun farin ciki ne ya kamata dukkan mu rungumi juna mu so juna a zauna lafiya
to ai waka ma abin da yasa zamu buga wannan waka kenan da take batun a zauna lafiya to masu saurare mu shakata da wannan faifai dake bisa inji
zauna lafiya al'umma ta tsada da kujiya da malamu lafiya shi ne shugaban Najeriya
gana ka dutse Andy Bature zama lafiya aka ce yafi zama dan sarki to a gurguje kafin mu kai ga babin wannan labari naga
ina da labarai har guda biyu amma dai mu fara da ɗaya ne yanzu za a ajje shi sai wani mako
wato ai abin da yasa ma kin ga ba ku da ya wuce ba kenan dama Fulani sun ci bashin Kanuri
ai dama kullum Fulani suna cin bashi
dama sun ci bashi to ban yi mamaki ba da yau wani yace zai rama
to bari mu gani wannan ma dai sako ne aka aika daga Idris M Idris da Maturu jihar Yobe gaisuwan fatan alheri ko kuma sako ne inda ya fito daga kaka Alhaji Bukar Gumasau da Masak to wannan sunan Allah sa na fade shi daidai kullun ina kokarin kira dai gashi na inda yace salam filin a bari ya huce da fatan ma'aikatan ku suna cikin koshin lafiya ina gaida Usman Kasim Kiringim da Kinunu Sani Yunusari da Garba Sabiola Gashuwa da na mai Umar Makera sako daga Alhaji kaka Alhaji Bukar Gursuma da Masak
to nima daga karshe bari mu mika wannan gaisuwar fata alheri to wannan sako ya fito ne daga Salihu Zakariya yace dimbin gaisuwa ga masu gabatar da shirin a bari ya huce kamar yadda aka saba ba mu dama yau ma zan yi amfani da wannan dama in mika gaisuwa ga yan uwa da abokan arziki kamar su Adamu Aliyu Ngulde da Usman Muktar dan Niger a kasuwar Barci Kaduna. Kasuwar Barci ko?
Kasuwar Barci Antin.
Haba Barci ake?
A wannan kasuwa. Haka dai ake ce ba kasuwar ne ma ya kamata mu binciko
dai. Haba wa, ai ya kamata to ya kuma ake zuwa kasuwa.
An santa sosai.
To ai tunda suka yi magana barcin nan mako mai zuwa idan Allah ya kai mu masu saurare akwai labarin da zamu baku na wanda yaje kasuwa kuma yayi barci kuma za ku ji
inda aka kaya.
Allah ya nuna mana. To wannan sako dai Muktar dan Niger a kasuwar Barci Kaduna gashuwa da Muntari Isu dake Amaradi da Adamu Shamuwa mai dawaki a Shikal da Abdul Aziz Alasan mai shago a bakin tashar gidan Rumji sauran kuma sun hada da Abba Sidi mai glass a bakin tashar gidan Rumji daga ƙarshe kuma yana gaida dadi da Jadi Wanzam a tambarawa Allah dai ya sa waɗannan sunaye mun fade su daidai
amin
sakon da ya fito ne daga Zakari Salifu gidan Rumji Jamhuriyar Niger to daular ake cewa wai na ga bakin ka na mulmulmuli ba dai zaka zagi sarki ba to ga ki da labari kina ta
ga ni da labari
kina ta dariya ta ba ka
a gyara zaba a sha labari mu gyara za mu sha labarin baban gidan Yusuf na fada jihar Gombe shi ya aika mani wannan labari
na fada ne ko me
to ni ma dai abin kaman na fada ne kaman na fada ne ina jin sai dai mun tuntube shi ni dai ina kaman na fada ne ko na fada ne to dai gashi nan dai
to sai a gafarce mu dai ban fada daidai ba
to labarin wani sarki ne inda shi kuma sarkin sai ya sa gasa duk wanda ya shiga babban rafin garin akwai babban kogi a garin babban rafi to kuma rafin fa akwai abubuwa iri-iri amma sai ya sa gasar nan akan duk wanda ya shiga za a bashi ko dai aure ɗan sarkin ko kuma a bashi miliyan 1 ko kuma a bashi rabin gari
wai ai ku kowa ya shiga wannan gasa
to akai shela daidai aka gaya ma ƴan gari kowa ana ta shiri ranar gasa ana na ranar gasa ta zo
ba dai a ce akwai sukada da su
dorin da su to rafin wato rafin kuma akwai sukada akwai su dorin ruwa akwai su giwar ruwa sai dai sai yanda rafi yake kamar in kin tuna ba a Najeriya argungun nan da ake yi ake gaba jabage kifi sai ya hada mutum ma to ballantana wannan katar rafi ne
haka
to ranar gasa kai aka zauna ana zazzaune sai aka ji kai wani ya fada cikin ruwa aka ji tsindim an fada ruwa ana dubawa aka ga waye a cikin ruwa sai aka ga dan Fulani ya banza ya fito daga ruwa sai aka ga dan Fulani ya fito daga rafi yana fitowa aka yi ihu din nan aka fara
masa
ya ci gari an samu irin majawan mutum din nan ya dan Fulani kam a wannan karan sun yi kokari shikenan sai ya tafi kai tsaye dan Fulani ya tafi wajen sarki sai sarki aka tashi aka jinjina
masa zai samu yan rike ana ta
jinjina mashi kida ana jinjina mashi masu kida na kida dogarai na waka ana waye aka isa sai aka ce mashi sai sarki ya tambaye shi dan filla me kake so kana son a baka diyaka aura sai ya ce a'a
aha
kana so a baka rabin gari kamar indai a yayin da aka yi
alƙawari duk abubuwan da
yake kana son miliyan 1 ya ce a'a sai aka ce dan filla me kake so sai sarki ya ce to me kake so ya ƙara tambayen shi har so uku sai kai dan filla ya ce ai so nake daga uban da ya tindiza ni cikin ruwan nan
ashe shi kwata-kwata ba bai samu
da tare ashe shi bawan Allah yana tsaye kawai aka tindiza shi cikin ruwa an dauka wannan karan dan Bulani yayi gwaninta yayi bajinta ashe ingiza shi akai
saboda haka yana so ya uban da ya tura shi
amma dai da bai shige nan shi bai ma san kudin bai san auren kawai shi wanda ya tura shi cikin wannan hadarin shi ya san me ya gano a cikin ruwan kenan
Ibrahim ta turo min kin san anan Amurka akwai kananan jami'o'i da kowace karamar hukuma nan suna kiranta county mu a gida muna kiran su kananan hukumomi kowace karamar hukuma tana da karamar jami'a jami'o'in nan daidai suke da jami'a idan mutane suka gama secondary sai su je wannan shekara biyu sai su je su ƙara su shekara biyu a babba
kamar yadda ake diploma a Nigeria kuma nan diploma ake yi ko su ne ake kira community college ko
community college sai dai ba diploma suke yi ba degree ne karamin degree associate degree sai ce karamin degree kenan to dai za a iya kwatanta shi da yanda muke diploma a can to wannan ya shafi waɗanda suka zo waɗanda ma'aikata waɗanda suka zo course na ƙarin sanin makama aiki to darasin na computer ne suka zo to sai bayan makonni biyu sai shi malamin nan yace to bari ya raba su ai wata muhawara da ta shafi aikin kwakwalwar computer sai ya raba su gida kashi biyu da maza da mata sai yace to ya ba su minti 10 su tattauna a tsakanin su su muhawara su kada kuri'a so yake ya sani ita computer nan za a kiranta a matsayin mace ne ko namiji
to fa
to sai bayan kamar minti 10 haka din nan kowanne bangare yace ya shirya to shikenan sai maza suka zo suka ce kai su sun yi muhawara su kuma dukkan su baki daya sun amince da cewa computer mace ce
maza kenan
sai aka ce to menene dalilin ku na cewa computer ya kamata mace ce sai suka ce suna da kwararan dalilai guda hudu na farko suka ce ita dai computer nan dalilin farko shine babu wanda zai fahimci tunaninta sai Allah da ya halicce ta menene computer take tunani
ba wanda
sai Allah sai kuma na biyu suka ce ita kuma computer tana magana ne da wani harshen da wanda a turanci suke kira code da babu wanda zai iya fahimta wannan shi kuma harshen nan ke da ke da ke muna amfani da computer amma yadda aka yi take abin da muke so babu bambani ba
ba mu sani
ne wanda ya kiro da har hada wannan abin da suke turanci suke kira code sai kuma dalilin maza na uku na cewa computer mace ne shine suka ce duk kuskuren da kai a computer ko me kika taba a computer tana ajiye shi a kwakwalwar ta to suka ce saboda haka suna computer mace ce suka ce sai lokacin da duk kaga dama kana ana ganin kamar ta mance in aka zo aka zakulo kamar misali ana bincike sai kaga ta zo ta ce ai lokaci kaza an yi kaza kai kaza kai kaza kai kaza saboda haka kwakwalwar computer dai mace ce sai kuma dalilin
su samu mata
sai suka ce dalilin su da hudu na cewa computer mace ce suka ce idan zaka kwallafa ranka a kan computer da zarar kaga computer kana so da zarar ka so computer nan dan lokaci kadan sai kaga inda ka jira nan da shekara daya ko kuma watanni da ka samu wanda ta fita sabili da haka suka ce abinda suka ce abinda computer mace ce to mata na
su kuma da mata su kuma
to mata ko a gurguje sai matan suka ce a ba wa ai mu ma muna da dalilai hudu computer namiji ce na farko suka ce ita computer idan kana so tai maka abin da kake so sai fa ka kunna ta sai ka matsa button din nan ka kunna ta wato sai ka lallabe ta tukunna
ka lallabe ta
tai maka abin da kake so sai kuma na biyu suka ce computer tana da data da yawa amma ba ta iya tunani da kanta sai ka gaya mata abin da za ta yi ga dai data amma ba sai ka ce mata ga abin da ya kamata gani sai suka ce na uku kuma kamata ita computer ba ta taimake ka shawo kan matsala amma galibi ita ce matsalar kama saboda haka suka ce computer namiji ce to dalilin su da kashe na hudu daula suka ce sai ka tarar da zarar ka yi alkawari da guda daya sai ka tarar cewa da ka dan kara hakuri kadan to da zaka samu wanda yafi inganci dan ana suna irin abin da suke cewa turanci update
haka ne kullum ana yin sabo wata
to dalilin suke nan dalilan suke nan daula to ga dan ki bisa ga wannan dalilan
suka ba ni kai da ba kai da ya kulli da naji na matan sai naji kawai ai computer mace ce wanda naji na bazan sai naji computer da naji ne kowa kan mujin shi amma dai gaskiya ina jin computer nan
ba to masu saurare computer ya kamata a ce mace ce ko da naji bisa ga ayyukan computer ke yi to daula ina gani
sai su sai abin wasa kwakwalwa
za ku iya zuwa da shafinmu na sada zumunta ku ci gaba da wannan muhawaran computer ganin ku ya kamata a ce mace ce ko namiji
haka ne
bisa ga abin da take yi
to bari mu tattauna
namu to naga Juli tana daga mana hannu sabili da haka a madadin
Daula Salim.
Alheri ke muku, fata alheri sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana.
Kawo ƙarshen shirye-shiryen mu da wannan lokaci sai can anjima da Hansi za ku ji mu dauke da wani sabon shiri inda za ku ji mu dauke da shirin karamin sani yanzu a madadin kowa da kowa nan sashin Hausa na muryar Amurka Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya
Viva Afrique avec la